Ni sauraro Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 da laifin muryar zamani inda zamu fara wayewayen abin da ya faru a kwanakin karshen mako musamman jana'izar wata matashiya da aka gudanar a ranar Asabar din da ta gabata wadda mutuwar tata ta zo da wani irin ibtila'i domin dai an yi zargin wani saurayinta dan kasar Chana ne yazo har gida da daddare ana ruwa ya halaka ta wanda kuma tuni jami'an yan sanda suka samu nasarar kama wannan dan Chana kuma mai magana da yawurin nan yan sandan SP Abdullahi Haruna Kiyawa a nan Kano yayi jawabi akan al'amarin
ranar 16 ga watan 9 na wannan shekara ta 2022 da misalin karfe 10 na dare mun sami kira na gaggawa daga unguwar Jambulo a nan cikin garin Kano akan cewa wani mai suna Jan Kwarong dan kimanin shekaru 47 dake zaune a Nasarawa GRA a nan Kano dan asalin kasar Chana ya je gidan budurwarsa mai suna Ummul Kulsum Sani yar kimanin shekaru 22 wanda suka samu rashin jituwa ta dalilin haka kuma ya fito da wuka inda ya caka mata a wuyanta da kuma sauran bangare na jikinta bayan samun wannan rahoto mara dadi commissioner yan sandan jihar Kano CP Abubakar Lawal FDC ya tura dakarun yan sanda zuwa wannan gida da gaggawa inda suka je a gaban mahaifiyarta da sauran ƴan uwanta suka dauke ta suka garzaya da ita babban asibitin murtala da kenan cikin garin Kano inda likita ya tabbatar da cewa ta rasu yanzu haka dai wannan dan kasar Chana an kama shi yana hannu commissioner ƴan sanda ya ba da umarni an dawo da wannan korafin babban sashen binciken manyan laifuka da kenan banfai bangaren kisan kai wanda kuma an dukufa domin gudanar da bincike.
To mai sauraro wannan gaba ta farko kenan wanda kuma za mu ci gaba da bibiyar sauran bangarorin musamman abin da ya shafi ita mahaifiyar wannan budurwa ko in ce mahaifiyar wannan matashiya duba da rahotanni suna nuna da cewa Allah ya riga ya yi wa mahaifinta rasuwa. Kuma za mu dawo idan hali ya yi da wannan gaba sannan kuma mu sake waiwayar wasu al'amura da su ma suke faruwa a cikin wannan jiha tamu ta Kano musamman rahotannin da suke ishe mu cewa akwai wata ƙwarya-ƙwaryar zanga-zangan lumana da ƙananan ƴan kasuwa suke jibga wani tutsin zargin tauye mudu da ake yi musu a kasuwar Kwari wanda duka idan halin yayi za mu sake dawowa da bangarorin guda biyu Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 da na FM muryar zamani.